بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله فصلي نأكو نزام متاشكم الفصل الثالث فصلي نأكو فيما ورد من خطابه كين أبن ديزو ني مش مغانا إياهو النبي صلى الله عليه وسلم كين خطابه أنن هي الدمير ينقو ما وازو أغا النبي صلى الله عليه وسلم أن الله كي إياهو كما النبي عليه الصلاة والسلام mawrid al-muladafa magangara ta tausasawa war mabarra da kuma kubatarwa dai Allah madaukin sarki zai ma annabi sallallahu alaihi wasallam magana ya mishi magana cikin tausasawa da cikin girmamawa da mutuntawa da kuma kubutar da shi daga dukkan wani abun kubutarwa fa min zalika ana daga cikin wannan qauluhu ta'ala hadar Allah madauki afallahu an kalima azinta lahu Allah ya maka rangwame me yasa ka ba su izini Abu Muhammad Maki yake cewa haza ibtitahu kalami bi mazalatin asla hakallahu wa azakallah wannan afallahu an kama budin zance ne kawai kamar yadda za a ce Allah gyara ka ko kuma Allah daukaka ka kamar yadda kamar in za a ma sarki magana a ce ranka dade ko kaza wannan shine ce mabudin zance ne na girmamawa afallahu anka Allah ma annabin shi alayhi salatu wassalam wa qala aunu dan ka wani tunanin cewa zanubi yayi ba zanubi bane mabudin zance ne na girmamawa ake cewa an mishi afwa dan afwa hay in kai lahi yake cewa an maka afwa Aun ibn Abdullah yake cewa akhbarana bil afu akhbarahu bil afwi qabla an yukhbirahu biz zambi Allah ya ba annabin shi labarin cewa ya mushi rangwame kafin ya bashi labarin laihin da akai Allah maka gafara me yasa kai kaza wa haka sama kandi an ba'adhim anna ma'nahu afaka Allah ya salimil qalb abinda ake ni samar kandi yana yawan kawo shi saboda shi yake da baharul ulum ingantaccen tafsiri wanda yana cikin tafsirai masu tsada samar kandi mai wannan tambihul gafilina Allah mashi rahama babban malami ne daga wasu sai yake cewa ma'anar shi shine afaka Allah ya salimil qalb Allah ya baka lahiya ya kame lahiyar zuciya lima azinta lahum me yasa ka ba su izini kala sai yake cewa walau bada annabi sallallahu alaihi wasallam da a ce nabiyya da Allah ya fara ma annabi sallallahu alaihi wasallam bi kaulihi da hadar shi lima azinta lahum me yasa kan musu izini ba tare ba da an gabatar da cewa afallahu anka lakhifa alaihi an yashakka qalbuhu min haibati hadzal kalam da an ji tsoron cewa annabi sallallahu alaihi wasallam zuciyarsa zai ta tsage dan saboda wannan girman wannan magana inda Allah ya sabko zargi kawai ya ce ma annabi shi lima azinta lahum ba tare ba da gada ba yadda yake da tsoron Allah shi da zai tsaga mishi zuciya yace lakin Allah bi rahmatihi akhbarahu bil afwi Allah ya bashi labarin rangwame hatta sakana kalbu sai da zuciyar shi tannusu sun makala lahu sannan sai ya ce mishi lima azinta lahum bi takhalluf me yasa ka ba su izini akan cewa kasu ta hiyaki su zamna gida hatta ya tabayyana laka sadiq fi uzrihi min al-kazib har yadda zai bayyana maka wanda ya kawo uzurin shi na gaskiya da mai ƙarya cikin su yace wa fi haza daga cikin wannan min azimi manzilatihi inda Allah akwai bayanin girman daraja annabi sallallahu alaihi wasallam a wajen Allah ma la ya khafa abinda bai boyuwa ala zilubbin ga wanda ke da kwayar hankali al-lubbu shine kwayar hankali alaqal kuma shi hankalin kanshi ana nihin kawo hankali ana ulul albab wa min ikramihi na daga cikin girmamawa shi iyahu da yayi ta annabi sallallahu alaihi wasallam birrihi bihi ma yanqadi uduna ma'rifati gayatihi niyadul qalb yace wa birrihi bihi da kuma Allah da yake mi mishi biyayya ma'ana yi mishi abin da yake so ma yanqadi uduna ma'rifati gayatihi abin da yake yankewa kafin kaiwa zuwa ga matukar shi niyadul qalbi maratayi na zuciya an niyad shine niyadul qalbi na maratayin zuciya abin da take rataye da shi ba yawa zati anwad ba qala nifdawihi al-imam nifdawihi yake cewa zahaba nasun ila anna an-nabi sallallahu alaihi wasallam atabun bi hadhihi al-aya wa shahu min zalik yace wasu sun tahi cikin mutane cewa annabi a cikin wannan ayar zargin shi ne yake yace amma Allah kiyaye mishi gami da haka bal kana mukhayyaran bar zabi aka bashi falamma azina lahum ya'in da ba su izini a alamahu Allah ta'ala Allah sai bashi labari annahu law lam ya'zallahum laka aduli nifaqi cewa da ko baka ba su uzurin ba da zama su sirran saboda munahukai ne saboda munahucin su wa annahu la haraja alaihi fil izni lahum kuma cewa shi annabi sallallahu alaihi wasallam bai yadda lahi a cikin ba su izini da yayi munahukai ne ai afallahu an kalima azinta lahum munahukai da suka nemi izinin a bar su kasu tahi jihadi suna da uzuri da annabi ya ba su uzuri Allah yake ba shi labarin cewa da ko baka ba su uzurin ba tahi ya zasu kuma abu ne wanda yana da zabi ba lahi bane yawa a ba wannan ba na suka abu na malik ba anasu ka Abu Malik qala al-faqih al-qadi al-faqih al-qadi wa faqahu Allah yake cewa yajibu ala al-muslim al-mujahid nafsuhu ya wajibu ga muslimi mai kokari ga kanshi ar-ra'id bi imam shari'a wanda yake horarre ga ragama ta shari'a khulquhu da khulquhu dabi'a shi wanda khulquhu dabi'a shi ra'id ar-ra'id ta kasance horarra ce bi imam shari'a da ragama ta shari'a duk musulmin da ya zama na haka ne ya wajaba gare shi inji abun nan al-imam al-qadi iyad an ya adaba bi adabil qur'ani fi qawlihi wa fi'lihi ya ladabtu da ladabba na qur'ani cikin hadar shi da magana shi wa mu'adatihi da badawa shi wa muhawaratihi da magana shi fa huwa unsurul ma'arif al-haqiqiyya qur'ani shine asalin sani na haqiqa wa raudatul adabid diniyya kuma shine dausayi na dukkan wasu ladabba na addini wa dunyawiya da na duniya ma yace wale ta'ammal hazihi al-mulatafa al-ajiba nan me ya samu ku mulatafa ko mu al-mulakafa nan ya samu kuskure ne ko ba mulatafa ne ko mulahaza amma mulakafa babu shi mulatafa tausasawa al-ajiba wanda take mai ban mamaki abinda zai nuna cewa mulatafa ya kamata ya kasance tunda shine asalin abinda aka kulla baba fi ma warada min khidabihi iyahu mawridul mulatafa mulatafa kenan ashe hida cewa a ce mulatafa ne an duk da a cikin nusakh da dama mulahaza suke ce fi su'ali cikin tambaya min rabbil arbabi daga ubangijin talikai gaba daya almun'im alal kulli wanda shi yamma kowa ni'ima almustaghni anil jami'i wanda ya wadatu ga kowa wa yastathiru ma fiha min alfawaid kuma ya zaburar da abin da ke cikin qur'ani na fa'idodi ma'ana abin da yake nihi bayan karkashin wannan aya duka yake magana qadi iyad ya kamata dukkan wani musulmi ya karanci usulubi na magana da dadin magana da kyautata magana cikin maganganun shi da cikin ladabban shi da cikin badawa shi da cikin hanawa shi zamana yana ladabtuwa da ladabin qur'ani nan kun ga Allah shine mahalicin kowa da komai bai buƙatar lallashin wani ko amma gashi da zai ma annabi magana cewa afallahu an kalima azinta lahu Allah zai magana bai hadin muguwan magana ko da masu zunubi in ba yahudawa ba a qur'ani ba wanda Allah yake kausa sama halishe su ma kuma dan kahurcin su kahurci ne na gangan kahurci ne na tsaurin kai wa kaifa ibtada bil ikrami qabla al atbi ku duba yadda Allah ya fara da girmamawa kahin bayanin kuskuren ba kahin bayanin zargi wa anas bil afu qabla zikr zambi ya dibe mishi kewa da cewa an yahi tun kahin a ambaci kuskuren ma in kana samu zambin balle in ma har a ce zunubin ne ko da a ce annabi sallallahu alaihi wasallam da ya basu izini zunubin ne to amma wannan babban girmamawa daga Allah sai da ya ce masha Allahu anka wa qala ta'ala Allah yake cewa walaula an tabbatnaka laga kita tarkanu ilayhi shay'an qalila dan ba mun tabbatar da kai ba da ka kusa ka karkata zuwa gare su wani dan abu kadan qala ba'dul mutakallimin wasu daga cikin malamin ilmul kalam suka ce ataba Allahu al-anbiya sallallahu alaihi wa sallam Allah ya zargi su annabawan bayan sun yi kuskuren bayan sun yi tuntuban azallat shine tuntube azalla dai azallat jami wa ataba nabiyina sai ma annabin muzargi sallam qabla wuquhi kahin abkuwar zunubin li yakuna bizalika ashaddu intihaa dan ya kasance annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi tsananin kiyayewa gami da wannan abin tun ba a yi ba abin ya mushi zargi nan abin da yake nihi cewa la karkita tarkanu ilayhi shay'an qalila tun kahin abin ya fare ne Allah madaukin sarki ya ba annabin shi labarin cewa bai kamata ba a yi zai su zo su ce kaza amma bai kamata ba a yi kenan kaga wannan tun kahin abin ya abku annabi sallallahu alaihi wa sallam ya sanar da shi wa muhafazati li shara'idil mahabba kuma dan kiyayewa na sharuɗa ta kauna da so wa hazihi gayatul inaya wannan shine karshen kula da Allah yake nuna ma annabin shi sun manzur kaifa bada'a bi thabatihi duba yace sannan kuma yaya Allah ya fara da ambatan tabbatar da tabbatar annabi wa salamatihi da kuma kubuta shi qabla zikr ma atabahu alayka hinya ambaci abinda ya zarge shi akai kaga sai da yace walaula an thabbatnaka dan ba mun tabbatar da kai ba kenan Allah ya tabbatar mu sai cewa annabi tabbatacce ne a cikin imani ba zancen wasu su ja shi amma kuma sai ce la karkita tarkanu ilayhi shan kallaka kahin ya ambata ma ce dan ba mun tabbatar da kai ba wa khifa an yarkanu ilayhi yaji tsoron ya karkata zuwa gare su jafafi asna'i atbihi bara'ati a cikin tsakiyar zancen da ake zargin shi a ciki kuma aka nuna kubutar shi gami da abu wa fi dayyi takhawifihi ta'minihi wa karamati kamar kana zargin wani yace ai wannan da suka zo su cuce mu a cikin shagon nan dan ba jajircewa ka ba da san cuce mu kaga babu wani zargi
ya ban shi nema kake akan ya iya aikin shi ya san abin da ya kamata abin tun bai faru ba fi dayi takhawifihi a cikin nadewar tsoratar da shi ta aminuhu akwai kuma amintarwa shi wa karamatihi da kuma wa karamatu kuma akwai bayanin karamar annabi sallallahu alaihi wasallam wa misluhu irin wannan Allah yake cewa qadana alam innahu la yahzunuka allazi yaqulun fa innahum la yukazzibunaka haqiqa mun san cewa ya ma'aikin Allah yana bakanta maka rai abinda kafirai suke fada amma ka sani cewa su ba kai suke karyatawa ba sai dai da ayar Allah suke jayayya Ali yake cewa Abu Jahal yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam inna la nukazzibuka mu ba kai muke karyatawa ba dan sun san ba yau ba jiya ba a cikin hadisin Bukhari ya ce wallahi ma jarrabna alayka kazibun qattu wallahi mu taba sanin ƙarya ba tare da kai walakin nukazzibu ma ji'ta bi kawai abinda ka zo da shi muke karyatawa sun kore mushi cewa ƙarya fa anzalallahu sai Allah ya sabko madaukin sarki fa innahum la yukazzibunaka ala aya waruya an rawaito anna nabi sallallahu alaihi wasallam cewa annabi sallallahu alaihi wasallam kazabahu qawmuhu yayin da mutanen shi suka kare tashi hazina sai yayi bakin ciki faja'ahu jibrilu alaihi salam sai jibril yazo alaihi salam fa qala sai yace ma yuhzinuka mi yake bakanta maka rai sai yace kazzabani qawmi mutane na suka kare tani fa qala sai yace innahum ya'lamuna annaka sadiq lalle su sun san tabbas cewa kai mai gaskiya ne fa anzalallahu ta'ala al-aya sai Allah ya sabko wannan ayar dan saboda lallashin annabin shi yace fa fi hadhihi al-aya a cikin wannan ayar man za'ul latiful ma'akhaz akwai makama wanda take mai tabshin marika min tasliyatihi daga abun ga inshi manza shine abu daga naza'a ne ciro ciratarwa makama min tasliyatihi ta'ala daga lallashin Allah dai lahu ga annabin shi sallallahu alaihi wasallam wa ilzafihi fil qawl da kuma tausasa mishi magana cikin zance bi an qarrara inda hu annahu sadiqun inda Allah ya tabbatar ma annabin shi cewa kai mai gaskiya ne hatta a wajen kahuran da suka karyata Qur'ani wa annahum ghayru mukazzibina lahu kuma cewa su ba karyata annabin ba suke mu'tarifina bi sirqi sun tabbatar da gaskiyar shi qaulan wafi wa atiqadan a wajen hada kuma da kudurin su har azijiyarsu sun san ba makareci bane wa qad kanu yusammunahu qabla an-nubuwa al-amin sun kasance suna ambatar shi kahin annabci cewa amintacce fa da fa bi hadha taqrir sai ya kubuta daga wannan tabbatarwar da aka yi irtimad nafsi kwankona zuciya annabi da yake bi sifatul kazibi da sifa ta ƙarya yadda zuciya shi take kwankona cewa sun ƙaryata shi sai Allah ya sauko mushi wannan aya cewa ba kai suke ƙaryatawa ba summa ja'ala zammu lahum bi tasmiyatihi mujahidin sannan sai Allah ya sanya zargin ya koma zuwa gare su da tunda ya ambace su da cewa jahidin ne musu ne suke sun san abun kiyaya ce suka yi zalimin az-zalimin sai ce walakinna zalimin bi ayatillahi yajhadu kaga cikin hikima ta magana da Allah da usulubi sai Allah ya ki cewa walakinnahum bi ayatillahi yajhaduna sai ya ce walakinna zalimin sai dai azzalimai da ayar Allah suke karyatarwa nan ya tabbatar musu da cewa su sifar zalimci ta hau kansu kuma duk wani ma wanda ya hau hanyar sa ta karyata gaskiya bayan ya fahimce ta azzalimin wa hashahu min alwasmi yace Allah kiyaye annabi gami da aibu wa darraqahum bil mu'anada nan shi ma wa darraqahum yace muku ko wa darraqahum to ya kwankwashe su bil mu'anada da taurin kai bi takzibil ayati da qaryata ayoyi ta haqiqatu zulma haqiqa ta zalimci akwai ruwaya nuskar da take cewa wa dawqahum ay ja'ala adwaqahum fi anaqihim wa dawqahum ya rataya musu a wuyan su cewa lalle su aya Allah suke karyatarwa kuma shine haqiqar zalimci yace izri jahadu dan shi musu inna ma yakunu miman alima shay yana kasancewa ga wanda ya san wani abu summa an kaurahu sannan sai yayi musun abun ka kaulihi kamar yadda Allah yake cewa jahadu bi hawa sai kanata anfusum zulman wa ulwa haqiqa suka yi musu suka yi jayayya juhudi da ayoyin Allah duk kalmar jahada wanda ya san gaskiya ya san abun ya kiya kawai bijire da gangan shi ake ce ma jahada shi yasa yace ya jahaduna su ma haka su fir'auna da aka zo Musa da annabi Musa da ya zo musu alaihi salam da ayoyin Allah sun sani da gangan wasu sai kanata anfusum kuma zuciyarsu ta tabbatar da cewa haka ne daidai amma dan zalunci da girman kai suka abin nan summa azzahu sannan sai Allah ya mishi ta'aziyya yamma annabi sallallahu alaihi wasallam ta'aziyya ma'ana bada hakuri shine yake ce ma ta'aziyya an anyojin mutuwa a ce za'amawa na ta'aziyya ma'ana a bashi hakuri akan abin da ya faru sannan Allah ya bashi hakuri wa anasahu kuma ya ɗebe mishi kewa bi ma zakarahu amma qablahu da abin da ya ambata ga wanda suke gabanin shi wa wa'adahu bin nasari sai mushi alƙawalin cewa kuma zai samu nasara bayan ya ce mishi azzalimai ba kai suke ƙaryatarwa ba suna ƙaryata suna musu ne da ayoyin Allah sai ya ce laqad kuzzibat rusulun min qablik an ƙaryatar da wasu manzanni wanda suke gabaninka kenan wannan ya ta'aziyya ce yake mishi na cewa kai hakuri kamar yadda suka yi hakuri ba daga kai suka fara ba faman qara'a duk wanda ya karanta cikin malamai la yukzibunaka bitakhfifi da yin takhfifi akwai cikin qira'a da ake cewa la yukzibunaka akwai qira'a da karanta la yukzibunaka fa ma'anahu ma'anar shi ne la yajidunaka kaziban basu same ka ba a matsayin makaryaci la yukzibunaka basu ƙaryata ka ba la yukzibunaka basu same ka ba a matsayin makaryaci kuma duka haka ne yana da cikin mu'jiza ta Qur'ani an fasara da wace qira'a an fasara da wannan qira'a sai zamana an samu kamala a cikin abun babu cin karo da juna musu ƙaryata ka ba kuma musu same ka a matsayin makaryaci ba qala al-farra al-farra yake cewa da kisa'i malamin lugha malaman lugha la yaquluna innaka kazib basu cewa kai makaryaci ne wa yaqila aka ce la yahtajuna ala kazibika basu yin hujja akan ƙaryarka wala yuthbituna kuma basu tabbatar da cewa kai makaryaci ne basu isa ba duk inda zasu yi bincike a rayuwar shi kuma sun sani basu isa su kawo wani abu na ƙarya ba da zasu ƙaryata shi wa man qara'a bi tashdid wanda ya karanta da tashdidi cikin malaman qira'at na alqur'ani nan yayi ce qurra shine nafi'u da kisa'i su suka karanta haka fa ma'anahu ma'anar shi la yansibunaka ila al-kazibi busu nasabaka zuwa ga abin nan zuwa ga ƙarya wakili aka ce la ya'taqiduna kazibuka busu kudirin ƙaryarka wa mimma zikira daga cikin abin da aka ambata min khasa'isihi da khasa'is na annabi sallallahu alaihi wasallam birrillahi ta'ala bihi kuma da yadda Allah yake nagarta gare shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam anna Allah ta'ala khataba jami'al anbiya inda ace birru ace barra fulanin annabi sai a fassara shi da cewa ya ma annabi sallallahu alaihi wasallam biyayya amma ace birrillahi ta'ala nabiyahu Allah ba ance ya ma annabin shi biyayya ba bai ace ya mishi biyayya ba sai da ya mishi mu'amala da take mu'amala ta gari mu'amala nagartatta khataba jami'al anbiya sai yamma dukkan annabawa khidabi bi asma'ihim da sunayensu faqala sai Allah yake cewa ya Adam ya Nuhu ya Ibrahim ya Musa ya Dawud ya Isa ya Zakariya ya Yahya amma walam yukhadib huwa illa annabi ba ta umshi khidabi ba a cikin qur'ani sai da ya ayyuhar rasul ya ayyuhan nabi ya ayyuhal muzammil ya ayyuhal mudaththir wannan duka yana daga cikin alamuna girmama annabi alayhi salatu wassalam da kuma nuna bambancin shi da sauran annabawa alayhi salatu wassalam ne wannan zan mutsaya kenan insha Allah iyahu ba wajen khidabin da yamma annabi sallallahu alaihi wasallam khidabin da yamma annabi sallallahu alaihi wasallam damiri ne kai khidabillahi ta'ala linnabihi maimakon ai faɗa haka sai akai amfani da damir guda biyu kai damiri na Allah da damiri na annabi alaihi salatu wasalam askarun eh na harda ba dokan mushaf ba dokan qur'ani to bismillah bismillahir rahman sallallahu ala sayyidina muhammad yace Allah yi salati ga shugaban annabi muhammad
wa ala alihi wa sahbihi
da iyalan shi da sahabban shi
wa azwajihi wa zurriyyatihi
da matan shi da kuma zurriyar shi tsira da aminci su tabbata kaga tun daga fara malamai suna da yanzu ai salati kowa yana kokarin sayarwa wa azwajihi dan barantar da kansa daga shi'a da kaji same same littafi yana salati yana cewa la alihi wa azwajihi wa zurriyatihi to tabbatar wa dan shi'a bane dan shi'a bai salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa azwajihi dan wajen shi dukkan horai ne matan annabi malam al-faqih malamin fiqh yake cewa
al-imam al-hafiz al-alim
shine al-imam al-hafiz al-alim
al-allamatu al-muhaqqiq
al-allama al-muhaqqiq
al-fadil shahab
wannan shi galibi wannan na harkon kai mamakin yaban wannan dalibai ne suke rubuta saboda shi ba shi zai ga ya makan shi wannan abin ba ya cancanci haka amma magabata suna busu yaban kansu
fadinu shihabuddin
Al-Fadl mai nura Shahabuddin, tauraro na addini.
Abdurrahman bin Muhammad bin Askar. Al-Maliki.
Daga nan ne ake ce mishi Askari kawai, da zaman ya ka ambaci Al-Askari. Babban malamin Malikiya ne.
Radiyallahu anhu.
Allah ya yarda da shi.
Alhamdulillahi al-Hadi ila
Askar. Nan ne magana shi zata fara. Yace alhamdulillahi, godiya ta tabbata ga Allah al-Hadi mai shirye suwa ila sabilir rashad, zuwa ga hanya wadda take ta shirya. Al-alimu bima badan wa zahara min ahwali al-ibad. Al-alimu masani bima badana da abin da ya boye wa zahara da ya bayyana min ahwali al-ibad na halayen bayu.
Ja'il al-ulama'i wasitatan fi bayan al-ahkam.
Wanda Allah nan shine ja'il al-ulama'i, ya sanya malamai wasitatun wasita ne, sune tsani fi bayan al-ahkam, wajen bayanin hukunce-hukunce. Kaga tun daga muqaddima ka san cewa zaka fahimci littafin shi kan me zai yi shi. Ja'il al-ulama wasitatan fi bayan al-ahkam, bayanin hukunce-hukunce littafin shi zai maka.
Fariqina bima allamahum bayna al-halali wa al-haram.
Suna masu fariqina, masu rarrabewa ne ga abin da ya bayyana musu na lamurran halal da haram.
Farabihu man faza bi mutaba'atihim.
Farabihu mai riba cikin mutane, man faza wanda ya samu rabo bi mutaba'atihim, da yi musu biyayya su malamai. Wal khasiru tababbe, kuma man hada wanda ya baudi.
An
musabahatihim, gami da abuta da malamai. Ya zo cikin hadisi cewa da ana magana kan ingancin shi, cewa ka kasance na hudu kakka zamana, ka kasance cikin mutum uku kakka zamana na hudu, ko ka zama malami ko dalibi ko mai sauraro ko mai son malamai, mai abuta da malamai, malu shahir mai abuta da malamai. Dan ka dauki wani hukunce-hukuncen, ko da yanzu na a ce mutum ko bai iya karanta, jahili ne, bai iya ba karanta baki ma, in ya zo ya zamana kan a tashi abin da zai kari da yawa ne.
Wassalawatuhu wassalamuhu ala abdihi wa rasulihi.
Tsira da aminci su tabbata ga bawan shi kuma manzan shi.
Muhammadin da'i ila daris salam.
Ad-da'i
ila daris
salam. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ad-da'i mai kira ila daris salam, zuwa gida na aminci.